Ku yi rawar ku don ku zama gagara ku gaisheki malama Aisha lawali gaisheki malama Halima na yikirinki Fatima magaji dole na gaisheki malama Sani Ali na gaisheki malama Zinatu na yikirinki malama Hawwa dole gaisheki Hawwa dalatu ai na yikirinki Habibatu gaisheki
Somebody